taron gangamin wayar da kai kan ta'ammali da miyagun kwayoyi da kuma cin zarafi dai majalisar wakilan tarayyar Najeriya da hadin gwiwar hukumar wayar da kan jama'a ta kasa nowa ne suka shirya kuma taron ya maida hankali ne wajen fadakar da kungiyoyi akan gudunmuwar da za su iya bayarwa wajen magance waɗannan matsaloli musamman dai a yankin arewa maso yamma Shugaban Majalisar Wakilan Tarayyar Najeriya Dr. Abbas Tajuddin ya ce wannan matsala ta ta'ammali da miyagun kwayoyi da kuma cin zarafin da akan samu a gidaje dai na neman su ta'azzara musamman dai a wannan yanki idan ba a gaggauta daukan matakai ba.
Dan mu a majalisa mu ma mu bada namu gudunmuwan wajen yaki da shan miyagun kwayoyi da kuma rashin zaman lafiya a gidajen mu. Mun fahimta wannan matsala yana nema ya zama gobaran dare inda yake kusan duk inda ka tafi kusan duk wani gida zaka samu wasu daga ciki wanda wannan abu ya shafa mun yi imani akan cewa in ba mu tashi tsaye mun hada hannu da mu da gwamnonin jihohi da gwamnatin tarayya da mu majalisa ba wajen yaki da wannan annoba to wata rana Najeriya za ta tashi ba mu da kasa ga baki daya
shugaban hukumar yaki da shada fataucin miyagun kwayoyi a Najeriya ta NDLEA Brigadier General Muhammad Buba Marwa mai ritaya shine ya gabatar da wata makala akan hadarin miyagun kwayoyi akan ci gaban kowace kasa kuma ya ce akwai bukatar a yi taron dangin magance wannan matsala baki daya
ana neman wato kowa ya sa hannu kowa wannan magana shaye-shaye ba ta mun bane a NDLEA kadai duk society da gwamnati da su NGOs da malaman mu limaman mu pastoci da sarakuna media duk kowa sai ya sa hannu dole mun lura da shi ba inda zaka shiga ba zaka sami shaye-shaye ba yana faruwa amma bisa ga taimakon Allah mu a NDLEA muna kakkama wato masu sayar da wannan kwayoyin da su wiwi da sauransu so ya ragu.
Alhaji Hamisu Abubakar Mere shi ne shugaban hukumar wayar da kan jama'a a shiyar arewa maso yammacin Najeriya kuma ya ce adadin masu ta'ammali da miyagun kwayoyi a yankin na matukar bukatar a tashi tsaye.
An yi kiyasi duk inda ka ga mutum bakwai, mutum ɗaya daga cikin mutum bakwai na wannan jihohi yana ta'ammali da miyagun kwayoyi. Yau mun kaddamar da wannan gangami a nan Kaduna a matsayin jihohi bakwai daga yau za mu shiga kananan hukumomi guda 108 na wannan Northwest Zone za kuma mu tafi gunduma za mu haɗu da masu ruwa da tsaki domin mu gaya musu illar da miyagun kwayoyi suke haifar mana a waɗannan jihohi namu na Najeriya
sarakuna da malaman addini da kungiyoyin mata da matasa da dama ne da suka halarci wannan taro kuma sun ce su ma sun gane suna da tasu gudunmawa
sunana Daharatu Ahmed Aliyu kuma ni ce magatakardar ɗan jaridu wato zonal secretary Northwest Zone wannan taro na wayar da kai akan yaki da shan miyagun kwayoyi da kuma cin zarafin musamman mata ma da maza ya zo akan gaba domin wannan shan miyagun kwayoyi din ya shafi kowa fatan mu shine ubangiji Allah ya kawo mana karshen shi
sunana Malam Hayatu Nura Ashafa ina aiki da kungiyar Interfaith Mediation Center a nan garin Kaduna wanda zamu yi using influence ɗinmu na malamai na janyowa mutane hankali akan illar shaye-shaye da kuma cin zarafin ƴaƴan mata da kuma an mazan ma da ake yi
ganin yadda shaye-shaye yake ci gaba da illata rayuwar mata da matasan da ake ganin su ne manyan gobe dai ya sa shugaban majalisar wakilan tarayyar Najeriya daukar alƙawarin cewa daga yanzu dai duk shekara za a shirya irin wannan taro don wayar da kan al'umma ko a kawo ƙarshen matsalar baki daya Isa Lawal Ikara murar Amurka daga Kaduna a Najeriya